hand-me-downs. Ripped up shoes on the Buster Browns. No tattoos, you don't stand out. It's all about the Lincolns in your bank account. What does it matter? What does it matter? What does it matter? What does it matter? High school kids, do you got enough? Of all the silly monkeys who think they're tough. And teen queen babies who whine and whine about the brand new car that works just fine. What does it matter? It doesn't matter. What does it matter? As I matter. What does it matter? It doesn't matter. What does it matter? Bam, bam, bam. Hey, kid, what have we got? Not a lot. So what the fuck would you got? Hey, kid, what have we got? Not a lot. So what? So what? Whatever happened to my radio? It must have happened a long time ago. Disc jockey dudes really make the scene. But did you spend a lot of money on those cool white jeans? What does it matter? Doesn't matter. What does it matter? Underwater. What does it matter? It doesn't matter. What does it matter? Bam, bam, bam. Hey, kid, what have we got? Not a lot. So what? But what we do got? Hey, kid, what have we got? Not a lot. So what? When all those people try to hold us down with what they got, they said, hey, ba ba da da 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 ba ba da da